Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe tare da Babu Yakubu Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku. Yau Litinin 2 ga watan Agusta na shekarar 2021. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa a jihar Plateau Najeriya akalla mutane kusan 9 ne suka rasa rayukansu a wata arangama tsakanin Fulani da ƴan kabilar Irigwe. Masana kiwon lafiya a Najeriya sun yi kira da jama'a da su karbi allurar rigakafin coronavirus, yayin da ƙasar Amurka ta tallafa wa ƙasar da allurai sama da miliyan 4. Kamar kowace ranar Litinin, jama'a Sani Shu'aibu Malam Fashi yana tafa da rahoto na musamman. Bayan nan kuma muna tafa da labaran wasanni daga Najeriya. To amma kafin nan, ga baba da labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaban Afghanistan Ashraf Ghani ya sanar a yau Litinin cewa a ƙarshe ya samu dabaru da zai yaki da ƙungiyar Taliban a faɗin ƙasar, bayan da gwamnatinsa ta sha sukar cewa ba ta da dabarun yaki a watanni uku da suka gabata. An bindigan da sai nasarar kwace yankuna da dama, lamarin da ya zo cikin bazata, ciki har da wasu muhimman iyakokin ƙasa da ƙasa, yayin da sojojin ƙasashen waje ke janyewa daga ƙasar. Ina son ku sani cewa mun shirya dabaru masu inganci da za su kai mu ga samun lafiya tsakanin watanni shida, kana an riga an fara aiwatar da shirin, shugaba Ghani yana faɗa a wani jawabinsa ga zaman haɗin gwiwar Majalisar Dokokin Afghanistan. Wannan ne dai karin farko tun lokacin da aka sanar da janyewar. Ghani ya fito ya yi jawabi ga Majalisar Dokoki. Kasar Najeriya ta fada cikin karuwan cututtukan kolera a cikin 'yan makonnin nan, musamman a arewacin kasar. Kana cutar tana kara matsalolin lafiyar jama'a da daman can suke fama da karuwan COVID-19. A cikin makonni biyu da suka shuɗe, mun samu sabbin kamuwa da kuma sake kunnowar cutar, inji Dr. Bashir Lawal Muhammad, babban likitan cututtuka masu yaɗo na jihar Kano, kana mataimakin daraktan kiwon lafiyar jama'a na jihar Kano da ke zama cibiyar kasuwanci a arewacin Najeriya, inji Reuters. Ya ce lokacin damuna na ƙara dagula al'amura, yayin da kuma rashin tsaro a arewa, inda yaki da hukumomi ke yi da ƙungiyar 'yan ta'adda da 'yan bindiga ke kawowa hukumomin cikas wurin daƙile yaɗuwar cutar. Jihohi 22 cikin 36 na ƙasar da ma birnin tarayya sun samu labari da ake zaton kwalara ce, a cewar cibiyar yaki da cututtuka masu yaɗo ta Najeriya, wato NCDC. Wannan cutar da gurɓataccen ruwa ke haddasawa na iya yin kisa cikin sa'o'i kalilan idan ba a yi jinyarsa ba. Sanatocin Amurka sun gabatar da wani shiri na bai ɗaya na dala triliyon guda da za a kashe wurin gyaran hanyoyi da gadojin ƙasar da suka lalace, kana faɗaɗa hanyar sadarwar yanar gizo a faɗin ƙasar. An gabatar da wannan shirin ne a wata zaman majalisa a jiya Lahadi da ba a saba gani ba, kana 'yan majalisar za su samu damar aiwatar da gyare-gyare a ƙudurin mai shafi 2,700. Wannan shawarar ta samo asali ne daga tattaunawar da aka kwashe makonni ana yi da ta hada da 'yan Democrat da kuma Republican da ma fadar White House. Ƙudurin ya hada da kashe dala biliyan 550 a sabon mataki da kuma dala biliyan 450 da aka tabbatar da shi a baya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Mutane da suka mutu a wata ambaliya a watan da ya gabata a lardin Henan da ke tsakiyar China ya haura mutane 302 ya zuwa yau Litinin, a cewar jami'ai. Adadin ya ninka 99 da aka sanar a makon da ya gabata sau uku, inda galibin mace-macen suka faru a babban birnin lardin Zhengzhou. A nan Zhengzhou, wani gari mai mutane miliyan 12 da ke gabar kogin Yellow River, mace-mace sun kai 292, ciki har da mutane 14 da suka mutu a lokacin da jirgin karkashin ƙasa ya yi ambaliya. Jumlar mutane 30 suka mutu a karkashin ƙasa a wurare da dama a Zhengzhou, ciki har da wuraren ajiyar motoci da kuma cikin rami. Kwanaki uku a watan da ya gabata, ruwan sama kaban da bakin ƙwarya ya zuba a Zhengzhou da ya kai ma'aunin milimita 617.1, adadin da ya kusa ruwan da yankin ya saba gani a duk shekara na ma'aunin milimita 640.8. Ya kuma yi ɓarna, kana ya kawo cikas ga harkoki a birnin mai hada-hada sufuri da masana'antu. A ƙarshe wani rukunin kungiyoyin ayyukan jin kai 16 sun fitar da wata sanarwa haɗin gwiwa suna kashedi game da ƙaruwar taɓarɓarewar aikin jin kai a Myanmar sakamakon yawaitar COVID-19 da kuma tashin hankali da ake fama da shi a ƙasar. Sama da kashi 60 cikin 100 na mace-macen COVID-19 a Myanmar sun faru ne a cikin watan da ya gabata kadai, inda adadin kamuwa da cutar ya ninka na watanni biyu da suka shuɗe sau biyu, a cewar sanarwar haɗin gwiwar ta yau 2 ga watan Agusta. Asibitoci kama daga Kachin zuwa Mandale da Yangon suna nan rufe, yayin da ma'aikatan kiwon lafiya ke fuskantar tashin hankali da barazana, a cewar sanarwar. Sama da likitoci 400 da ma'aikatan nurse 180 ne tun lokacin da sojojin kasar suka yi juyin mulki a ranar 1 ga watan Fabrairu shekarar 2021.
A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu bude taskar rahotanninmu, inda za mu fara da Najeriya. Wata arangama da aka yi tsakanin Fulani da 'yan kabilar Irigwe a ƙaramar hukumar Basa da ke jihar Filato ta yi sanadin rasa rayuka kimanin 9 tare da lalata dukiya mai yawa. Ga rahoton da wakiliyarmu Zainab Babaji ta aiko mana.
Shugaban kungiyar raya kabilar Irigwe da ke karamar hukumar Basa a nan jihar Filato, Robert Ashi, ya tabbatar da mutuwar mutane 4 da kona gidaje da suka haura 100 da sare amfanin gona a wani sabon hari a ƙarshen makon jiya. A cikin 'yan kwanakin nan dai lamarin tsaro ya kazanta a sassan kananan hukumomin da ke arewacin jihar Filato. A cewar shugaban kungiyar kabilar Irigwe da ke karamar hukumar Basa, Robert Ashi, sun kasa gane abin da ke faruwa.
Daga ranar da mun samu damuwa tsakaninmu da Fulanin nan, sun kawo mana hari, sai kuma mu mun tashi muna neman mu tsare kasar mu. Ran Saturday sun kashe mana yara guda 3, nufa guda 4 daya ya rasu a asibiti. Gidajen da aka kone sun kai 100 da wani abu. Yanzu ma muna kan lissafi mutanen anguwar magabaki ɗaya yanzu ba ko a gurin. To a yanzu nan abinci ma sun yanyanka.
Wato gonaki kenan.
Gonaki da sun riga su matsara da sun ka tashi. Abin ya dame mu.
Yanzu wani hali yake ciki kamar su mutanen nan, musamman waɗanda aka kokone musu gidaje?
Sun gudu hijira ba. Gwamnati ta tashi sai ta san cewa kowa yana da yancin rayuwa a Najeriya. Gwamnati ta hukunta duk wanda an same shi da damuwa.
Shi ma shugaban kungiyar Meti Allah Cattle Breeders a jihar Plateau, Nura Muhammad, yace daga ranar Laraba zuwa ranar Asabar an kashe musu mutane 5, wani guda kuma ba a same shi ba.
Na farko tukunmu a matsayin mu na kungiyar Meti Allah, muna soka ga wannan abubuwan da suke faruwa, ba ma tare da su abu ne mummuna wanda ba daidai bane a cigaba da irin wannan zaman. Kamar yadda nake samun labari cikakke, ranar Laraba aka kashe shanun Fulani, aka kashe musu yara 5, daya ba a ganshi ba har yanzu, sannan mutum 11 suna nan a asibiti suna da raunuka daban-daban. Gaskiya wannan karan gwamnati ya kamata ta tashi a tsaye. Ba wanda zai iya gyara waɗannan abubuwan su gyaru. Gwamnati ne za ta taso ta haɗa kan al'ummai da jami'an tsaro da shugabannin addinai da shugabannin kabilu da sarakunan gargajiya da sauran masu faɗa a ji a jihar, duk a zauna a zo a duba me matsalar, yaya za a gyara ta.
A wata sanarwa da rundunar dakarun da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Filato ta aike wa manema labarai da ke da sanya hannun kakakinta Manjo Ishaku Takwa, rundunar ta ce ta yi namijin kokari wajen hana abin da ta ce mummunan taho mu gama tsakanin matasan Irigwe da Fulani a yankin Rafin Bauna da Ijebu Miyango da ke karamar hukumar ta Basa. Sanarwar ta ce wasu Fulani sun samu raunuka, sannan wasu gidaje a Ijebu Miyango an kona su kurmus. Sanarwar ta kara da cewa kwamandan rundunar haɗin gwiwa ta Operation Safe Haven, wanda shine kwamandan runduna ta 3 da ke Jos, Manjo Janar Ibrahim Sallau Ali, ya gargaɗi masu ruwa da tsakiya ɓangarorin Fulani da Irigwe da su ja kunnen matasansu da su ƙaurace wa ɗaukan doka a hannunsu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaida Zainab, duk da yajin aiki da likitoci masu neman ƙwarewa ke yi, masana kiwon lafiya sun kawar da fargaba tare da bayyana muhimmancin karɓar rigakafin cutar coronavirus a daidai lokacin da gwamnatin Najeriya ta karɓi gudunmuwar rigakafin cutar sama da 4 miliyan daga gwamnatin Amurka. Wakilinmu Halima Abdurrauf ta aiko mana da ƙarin bayani.
Gwamnatin Najeriya dai ta karɓi wannan kashin gudunmuwar allurar rigakafin cutar coronavirus nau'in Moderna sama da miliyan 4 ƙarƙashin shirin COVAX daga gwamnatin Amurka ne. A yau Litinin zuwa ga cibiyar sanyi na ajiyar rigakafi dake kan titin zuwa filin tashi da saukar jiragen saman Nnamdi da Azikiwe dake birnin tarayya Abuja. A yin amsa tambayoyin manema labarai a cibiyar ajiyar rigakafin shugaban hukumar lafiya a matakin farko Dr. Faisal Sha'ib ce za a fara ba waɗanda ba su karɓi rigakafin ba a baya kuma ya buƙaci waɗanda suka karɓi nau'in AstraZeneca su dakaci karɓar karo na biyu da za su shigo nan ba da jimawa ba cikin ƙasar.
For those who have taken the first dose of AstraZeneca, we're expecting within the next week or so additional consignment of AstraZeneca vaccine that we will give as second doses. So there's a protocol that is globally accepted that even with the receipt of the vaccine that the regulatory authority in Nigeria, which is NAFDAC, has to certify that these vaccines meet our standards in Nigeria before the vaccines will be given to Nigerians.
So when shugaban hukumar NCDC Farfesa Abdulsalam na CDI karin bayani akan mahimmancin karbar rigakafi nau'in Moderna.
Dole ne mu yi dan murna cewa mun sami wannan alluran rigakafin sun shigo kasar mu domin da a ce wai ga alloba ta budo abinda kirjinta za su zo ta adabe mu kuma a ce gashi ba mu da alluran rigakafin yaki da yare da wannan ciwo. Amma tun da an samu dole ne mu bada himma mu tabbatar cewa mun samu mun babba mutanen Najeriya wannan alluran rigakafin kafin ya expire ko kuma ya lalace. Gaskiya ne alluran mai sanyi to in babu da irin wannan babban wahala ne amma yanzu sun canza kamar requirements din su cewa ana iya ajiye ta a deep freezer irin namu na gida to aka ajiye shi a deep freezer kuma aka tabbatar cewa akwai lantarki babu dauta da sauransu alluran rigakafin yana iya ya zama yana da muhimmanci har lokacin expiry din sa. Kafin wannan vaccine din tabbatar da shigo kasar Najeriya masana'antar NAFDA sun riga sun jaraba vaccine ta Moderna ko wasu lashi saboda haka ba sai an jira an dego wannan an ji an sake gwaji ba saboda haka mun shiga shaki na uku na wannan annoban wato third wave saboda haka mun shawarar mu shine kada ma wani ya jira wannan bayan shigo shi kafin alluran rigakafin.
Ko batun yajin aiki da likitoci masu neman kwarewa suka shiga zai yi mummunan tasiri ga aikin bada rigakafin. Dr. Sabo Ahmad ya ce
ungiyar likitoci ta Najeriya wanda suke kan hanyar neman kwarewa tana da ƙarfi da tasiri a Najeriya kuma su ne likitocin da ka fi samu a asibiti in ka je da matsala. Su shiga yajin aiki su babban barazana ne ga harkar lafiya a Najeriya. Wannan babban barazana ne gaskiya. Na biyu kuma shine ai wannan gaba da ake ta fama da yaduwar kwayar cutar COVID-19 musamman ma rikidaddiyar da tafi saurin yaduwa wato Delta variant. Ya zama babban abin barazana kuma dole ne duk mai hankali ya san cewa muna kan wani gaba mai hadari.
Idan ana iya tunawa, Najeriya ta kaddamar da aikin bada rigakafin cutar coronavirus ga 'yan kasar a watan Afrilu bayan karbar kashi na farko miliyan 3.9 na nau'in AstraZeneca da ta samu karkashin shirin tallafawa kasashe masu tasowa na COVAX. Lima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdulrauf, yanzu kuma ga Sani Shu'aibu Malam Fashi da rahoto na musamman.
Najeriya, babban kotun da ke zamanta a birnin Kaduna da ke arewacin kasar, ta sallami jagoran mabiya Shi'a Sheikh Ibrahim Azzazzagi da matarsa. A shari'a da ta ɗauki shekaru uku ana yi bisa tuhumarsu da laifin tada tarzoma da kisan kai, laifin da malam ya musanta. Da yake yanke hukunci, alƙalin kotun mai shari'a Gideon Kuraba ya amince da muradin da lauyan waɗanda ake ƙara ya gabatar na cewa babu wata hujja a ƙarar da aka shigarwa da kotun. Take malam da iyalinsa suka fito daga kotun suka shiga mota kai tsaye zuwa Gillesu a can birnin Zazzau cikin annashuwa, inda dubban mabiya Shi'a suka yi ta rera waƙoƙi na murna da sakamakon shari'a da kotu ta yanke. Kafin su bar kotun, ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kare Azzazzagi ya yi jawabi ga manema labarai akan hukuncin da kotun ta yanke.
It is true that the charge ought not to be in the first place. You cannot arraign a man for an offense that was allegedly committed, as at the time said crime was not an offense.
Tuhumar da ake yi wa malam da matarsa da aikatawa ya auku ne a lokacin da babu wata dokar da ta haramta yin haka. ya kuma yadda cewa gwamnatin jihar Kaduna na da ikon yin doka, to amma ba za ta yi tasiri ba wajen hukunta malam, domin a shekara ta 2017 ne aka yi wannan doka, alhali kuwa laifin da ake zargin malam da aikatawa ya auku ne a cikin shekara ta 2015. Shin ko lauyan da ke kare gwamnati ya gamsu da hukuncin da kotu ta yanke? Barisa Dari Bayero ɗaya ne daga cikin lauyoyin da ke kare gwamnati. Ga abin da ke
wannan dai, mun bi kotu, sai kotu ta yanke hukunci, ta ce duk shirin da muka kawo a gaban kotu ba ta gamsu da su ba, kuma sai ta sallami mala, ta ce ba ta sallame shi kwata-kwata ba ne, ta dai sallame shi a kan wannan shirin da muka kawo da ba ta gamsu da su ba. Mu dai abu bai mana ba, shirin da muka kawo ko shirin da muka danta su waɗanda ke mutanen da suka suna abu a gaban su, kuma waɗansu ma har da su aka yi wannan rungume na ranar da aka ce an yi karo da sojoji da su mutanen mala. To ba mu gamsu ba, kuma muna da mu za mu ɗauka ga kara nan ba da rufewa ba, muna samun takardar kotu na hukuncin da shi mai shari'a ya bada, za mu nufi kotu daga ba tun da wannan kotu na farko.
To ko yaya almajiran malam suke ji ko za su ce game da wannan hukunci na kotu? Shugaban ƴan shi'a na jihar Kaduna Sheikh Al-Tirmidhi ya amsa wannan fatawa.
Sunana Ali Umar, wanda aka sani da Tirmidhi. To alhamdulillah, gaskiya mun ji daɗi, mun farin ciki, mun yi murna dangane da nasarar da muka ci bayan duk abin da ya faru da su malam, inda aka je gidansa suka ɗauke suka kai shi wajen su suka tsare shi duk da cikin rashin lafiya, muka kai kotu. Kotu ta bamu ainihin nasara, ta ce mu ne an zalunci malam, a biya shi haƙƙi na tsare shi da aka yi. Suka ƙi suka dawo da shi kotu nan Kaduna, suka sa mishi tuhumomi wanda na ba gaira ba dalili, amma kuma alhamdulillahi kotu ta wanke shi sarai, ta ce ba shi da laifi. Wannan alal haƙiƙa ba ƙaramin nasara ba ne, kuma ba ƙaramin darasi ba ne a ga al'umma, cewa lallai komin nisan jifa ƙasa za ta, kuma gaskiya za ta bayyana.
Kotun ta yi zama sau 27 game da wannan ƙara. Matakan tsaro ake ɗauka masu tsauri a duk ranar da za ta zamanta. Hakan ya shafi 'yan kasuwa da masu fafutukar bidar halali su a kan hanyar da ke zuwa babban kotun. Shin komi za su ce game da kawo ƙarshen shari'ar nan ta 'yan shi'a?
Sunana Ibrahim Umar. A gaskiya mun ada wannan shari'a, mun ada kunta ta mana tsakani da Allah, saboda yadda muke sana'a ana toshe wurin gaba daya, sai a ki ba mu mutane ma su wuce, a ki bar mu ma mai sana'a mu sai wurin karfe 3 ko 4 kafin a bude hanya. Amma yanzu tun da aka kawo karshen shari'a nan mun ji dadi, Allah ya sa kada a ƙara samun matsala irin wannan.
Mu yanzu mun samu sauki, duk da dai daga ƙarshe-ƙarshen al'amarin jami'an tsaro suna barin 'yan kasuwa su fito su ɗan yi walwala ana shari'ar. In ma za a ɗaukaka ko za a ci gaba da ita, to ba a kan nan ba a kai wani wuni.
Saboda me?
Saboda mu muke shan wahala. Duk ran da aka ce za a yi shari'ar nan, to ranar ba ma neman abinci. Tsakani da Allah komai tsayawa yake, sai an gama ko an gama ma jami'an tsaro ba sa barin mutane su yi walwala, saboda magoya bayan shi wannan malami suna iya fitowa su yi zanga-zanga.
Sunana Yusuf Ibrahim Kudan, dan jarida a kafar yaɗa labarai ta AIT da kuma RayPower Kaduna.
Babu shakka a duk ranar da aka ce gobe ne shari'an nan ta shekaru na kanta gaba daya, kamar dai akwai damuwa a tattare, saboda a ranar babu shakka babu sakewa na farko tun daga ofis ɗinmu ƙarshen ta har zuwa kotuna a ƙasa zani, ƙarshen ta kuma a ƙasa za mu dawo. Sannan kuma za mu je wannan kotu tun safe, a baya muna zuwa tun ƙarfe 7 muke zuwa wannan gurin. Ba mu ma san wani lokaci za a gama ba, wani lokacin za a gama mun kai ƙarfe 5 ko 6 na yamma. So babu shakka wannan yakan tayar mun da hankali duk ran da za a yi wannan zaman kotun. Ni akan kaina na yi matuƙar farin ciki da hakan.
A wani labari na shari'a a Najeriya, babbar kotun Abuja ta yi zamanta a birnin Abuja ba tare da sauraron ƙarar da aka shigar mata ba na cin amanar ƙasa da ake zargin Madugun ƴan awarin Biafra Nnamdi Kanu, sabili da shi Nnamdi Kanu bai bayyana a gaban kotun ba. Saboda haka alƙalin kotun mai shari'a Fatima Inyako ta ɗage zaman sauraron ƙarar har sai ranar 21 ga watan goma, wato Oktoba. Dududude kafofin yaɗa labarai goma ne kaɗai aka ba wa izinin shiga harabar kotun. Al'amarin da ke nuna nauyin wannan shari'a, su kansu wakilan waɗannan kafofin yaɗa labarai ɗin da suka shiga harabar ba ba su izinin shiga ɗakin da ake wannan shari'a ba. A saboda haka, da kotun ta tashi, babban jigon Ohanaeze kungiyar wato kabilar Igbo mai fafutukar ballewa kuma tsohon gwamnan jihar Anambra Dr. Chukwuma Emeka ya bayyana wa manema labarai rashin jin daɗin su game da abubuwan da suka faru.
We waited for 3 hours before the judge came and thank you.
Yace sai da muka shafe awa uku muna zaman jiran alkalin kotun kafin ta shigo, kuma ba mu ga danmu Mazi Nnamdi Kanu ba da aka sato shi daga kasar Kenya. Gaskiya ba mu ji daɗi ba. Wani jigo kuma lauyan Ohanaeze Barrister Ralph Nwazurike shi ma takaici ya bayyana game da abubuwan da suka faru.
We did not see Mazi Nnamdi Kanu. We only heard that he was brought back. Nobody has seen him.
Yace ba mu ga Mazi Nnamdi Kanu ba. Mu dai mun san cewa an dawo da shi amma babu wanda ya gan shi da ido. Nnamdi dan Ohanaeze ne. Kuma ta kowane hanya aka dawo da shi gida daga Kenya, kamata yayi a kawo shi kotu. To amma ba a kawo shi ba sabili da wasu dalilai kamar yadda suka ce. A takaice zan faɗa muku, hukumar 'yan sandar farar hula wato DSS ta ce wai bata same motar da za ta kawo shi kotun bane. Saboda haka kotu ta ɗage zamanta domin rashin bayyanar wanda ake zargi, kuma ba a yin shari'a sai da wanda ake zargi yana cikin kotu. Wani abin da nake son ku sani, in ji lawyer Ralph, ana ɗaukar Nnamdi Kanu tamkar mai laifi, alhali kuwa shi wannan zargi ne ake yi masa har sai radda kotu ta tabbatar da laifin da ake masa kafin a kira shi a mai laifi. Saboda haka kamata yayi a kai shi kurkuku a ci gaba da tsare shi, ba wai a tsare shi a hukumar 'yan sandan farka wato DSS ba. Sanshi Malfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gaida Sani, kafin mu je ga shirinmu na gaba, takata da wannan faifai. Yanzu kuma ga shiri na gaba,
wasanni a takaice.
Ƙasashen Najeriya da Ghana sun sami lashe lambobinsu na farko a gasar wasannin Olympic da ake gudanarwa a birnin Tokyo na kasar Japan. Duk da yake dai ƙasashen ba su kai ga riƙa lamba ko ɗaya a gasar baya zuwa yanzu, amma sun sami tabbacin samun kyautar kore ta zinari ko ta azurfa, yayin da wasu daga cikin 'yan wasan su suka sami kaiwa wasannin ƙarshe. 'Yan Najeriya Blessings Oborodudu ta sami kaiwa matakin wasan ƙarshe ta gasar kokawar zamani ta mata 'yan ajin nauyin kilogram 68, bayan da ta yi galaba a karawar kusa da ta ƙarshe da 'yar ƙasar Mongolia Batsetsek Sorozon Bold. duk da kalubale da kuma koma bayan da tawagar Najeriya ta fuskanta a gasar ta Olympics da suka hada da dakatar da wasu ƴan wasa da korar wasu da kuma raunuka da wasu suka ji. To amma tauraruwar Blessing yar shekaru 32 ta haska sosai a bangaren kokawar kawo yanzu. Blessing za ta fafata ne da yar kasar Amurka Tamira Mariana a wasan karshe ta gasar wanda zai tantance irin lambar da za ta samu. Ita kuwa kasar Ghana ta sami na tabbacin lashe lambar ne ta hanyar dandan benta Samuel Taki wanda ya sami kaiwa matakin kusura na karshe a bangaren dambe na masu tasowa. Taki yayi nasarar doke dan kasar Colombia David Seba a karawar matakin quarter final wanda ya baiwa kasar ta Ghana tabbacin samun lambar Olympics ta farko a cikin shekaru 29. A bangaren kwallon kafar mata ta gasar ta Olympics kuwa kasar Canada ta sami kaiwa a wasan karshe ta gasar bayan da ta doke Amurka da ci ɗaya da nema a wasan kusa da na karshe. Wannan ne da ya karo na biyu a jere da Amurka da ta taba zama zakarar duniya a gasar ta kasa a mafarkinta na fafata wasan karshe ta gasar Olympics. Canada za ta fafata ne a wasan karshe ta gasar ta kwallon kafa da kasar Sweden wanda ita ma ta yi nasarar doke Australia da ci ɗaya da nema a wasan kusa da ta karshe. A halin da ake ciki kuma kasar China ta haya saman jadawalin yawan lashe lambobi a gasar ta Olympics inda kawo yanzu take da adadin lambobi 62 da suka kunshi zinari 29, azurfa 17 da tagulla 16. Duk da yake dai kasar Amurka ce yake da mafi yawan lambobi har 64 kawo yanzu, to amma kuma ita ce ta biyu a jadawalin kasancewar an fita yawan lambobin zinari inda kawo yanzu ta sami lashe zinarin 22, azurfa 25 da kuma tagulla 17. Mai karbar bakuncin gasar wato Japan ce ta uku da lambobi 33 daidai da kasar Australia, to amma kuma Japan din tana da zinare 17, azurfa 6 da tagulla 10, yayin da Australia take ta hudu da zinare 14 da azurfa 4 da kuma tagulla 15. A Ingila kuma yayin da ake ci gaba da rade-raden yiwuwar sauya shekarar dan wasan kungiyar Tottenham Harry Kane, dan wasan bai koma filin a tsayin kungiyar ba a yau Litinin kamar yadda aka tsara. An tsara za a yi wa Kane gwajin cutar coronavirus a yau Litinin kafin so ma a tsayin a gobe Talata, to amma kuma dan wasan bai dawo ba bayan hutun makonni 3 inda a ciki ya buga wa kasar sa wasa a gasar cin kofin kasashen Turai wato Euro. Kungiyar Tottenham ba ta yi wani bayani akan yanayin da ake ciki ba. Murtala Faruk sanyin na muryar Amurka Abuja, Nigeria.
To a gaida Murtala, yanzu kuma sai labarai a takaice.
To baban da takaice, shugaban Afghanistan Ashraf Ghani ya sanar a yau Litinin cewa a ƙarshe ya samu dabaru da zai yaki da kungiyar Taliban a fadin kasar, bayan da gwamnatin sa ta sha suka cewa ba ta da dabarun yaki a watanni 3 da suka gabata. An bindigan da ya sai nasarar kwace yankuna da dama, lamarin da ya zo cikin bazata ciki har da wasu muhimman iyakokin ƙasa da ƙasa, yayin da sojojin ƙasashen waje ke janyewa daga ƙasar. Ina son ku sani cewa mun shirya dabaru masu inganci da za su kai mu ga samun lafiya tsakanin watanni 6, kana an riga an fara aiwatar da shirin, shugaba Ghani yana faɗa a wani jawabinsa ga zaman haɗin gwiwar Majalisar Dokokin Afghanistan. Kasar Najeriya ta fada cikin karuwan cututtukan kolera a cikin 'yan makonnin nan, musamman a arewacin kasar, kana cutar tana ƙara matsalolin lafiyar jama'a da daman can suke fama da karuwan COVID-19. A cikin makonni 2 da suka shuɗe mun samu sabbin kamuwa da kuma sake kunnuwar cutar, inji Dr. Bashir Lawal Muhammad, babban likitan cututtuka masu yaɗo na jihar Kano, kana mataimakin daraktan kiwon lafiyar jama'a na jihar Kano da ke zama cibiyar kasuwanci a arewacin Najeriya, inji Reuters. A ƙarshe, sojojin Amurka sun gabatar da wani shiri na bai ɗaya na dala triliyon guda da za a kashe wurin gyaran hanyoyi da gadojin ƙasar da suka lalace, kana faɗaɗa hanyar sadarwar yanar gizo a faɗin ƙasar. An gabatar da wannan shirin ne a wata zaman majalisa a jiya Lahadi da ba a saba gani ba, kana 'yan majalisar za su samu daman aiwatar da gyare-gyare a ƙudurin mai shafi 2,700.
Tun masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin, da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Baba Yakubu Magyari da ya taya ni gabatar da shirin, da Jule Lathers Gresham da ta bada umarni, da ma injiniyanmu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe da na shirya kuma na gabatar nake cewa huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.